بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا يمتشينا تقوس نيوغو ترى قواتن جماد الثاني هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبوت أياد أدي حدود أربعين دا bakwai daidai da 30 ga watan 11 miladiya ta 2025. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da cikin wannan unguwa mai albarka ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Nuniya ta al-Imam al-Qahtani, wanda muke bibiyar sharhin nan na al-Qutuf ad-Dawani na Dr. Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasin mu na 28 a cikin wannan littafi mai albarka. A darasin da ya gabata kusan dai muna ta sharhi ne, ko Dr. Suhaimi yana mana sharhin baiti na 46 na al-Imam al-Qahtani, inda yake cewa subhanahu malikan 'alal arshi stawa wa hawa jami'al mulki wa sultani. To albarkashi dai yayi mana dogon bayani game da istiwa'in Allah madaukakin sarki a al-arshi, wanda kuma ya kakkawo ainihin wato ayoyi da hadisai da suke nuna ainihin wato ko suke tabbatar da daidaituwar Ubangiji Ta'ala a al-arshi, da kuma raddi ga wasu da'ifofi ko kuma wasu kungiyoyi da suke korewa Allah sifa cikin sifofinsa, ka hadda cikin sifofin hadda sifar istiwa'i, inda suke fassara istiwa'i da istaula ko kuma qahara ko galaba. Wanda duk wannan kusan darasin da ya gabata mun yi ta dogon bayani da kuma asalin waɗanda suka zo da wannan tunani, kamar yadda Al-Maqrizi ko Al-Maqrizi a cikin khutab ɗinsa yayi bayani, kuma mu ma mun faɗi Abul Hasan Al-Ash'ari afwan bayan aqidar i'tizal, wato mu'tazilanci da ya samu daga ko ya dauke ta daga Al-Juba'i, to ya batta kuma sai ya koma dariƙar Ibn Kullab, kamar yadda muka karanta a cikin As-Sifat wal Qadar. To daga ciki hadda akwai malamai waɗanda duk su ma sun shiga wannan mazhabi na Ibn Kullab wajen tawili ko kuma kore sifa cikin sifofin Allah madaukakin sarki. Daga ciki kamar akwai Al-Baqillani, akwai Ibn Furak, akwai Al-Isfirayini, akwai Shirazi, akwai Al-Ghazali, akwai Shahrastani, akwai Fakhruddin Razi da ire-irensu, kuma sun yi wallafa-wallafa da ya cika duniya, suna masu kafa hujja da da'awar cewa ai wannan tafarki da suke kai na ta'awilus sifat, wannan kamar ita ce matafiya ta Ahlus Sunnah wal Jama'a. Wannan yasa wannan ainihin mazhabi nasu ya yadu cikin garuruwan musulunci, kuma aka samu wasu dauloli kamar daular Banu Ayyub, waɗanda suka zamanto su ma sun karfafi wannan mazhabi, sun goyi bayan wannan aqida ta ash'ariyanci ko kuma ta ta'awilus sifat, wanda kuma Turkawa su ma suka zo suka dora. Daga nan aka samu Ibn Tumar, shi ma ya dauko wannan aqida yayo magarib da ita, wanda wannan yasa aqidar ash'ariya ta yadu a cikin kasashen magarib, wanda daga ciki hadda mu kan mu nan kasar mu Najeriya sai zama tauhidin da ya shigo a wannan lokaci shine wannan tauhidi da Ibn Tumar ya shigo da shi zuwa ainihin wato al-magarib. To sai kuma daga bisani Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, shi kuma da yazo shi kuma ya tinkari aiki na kokarin tabbatar da aqidar salaf, musamman abin da ya shafi as-sifat
wanda daga cikin littafin sa hadda al-aqidatul wasidiyya yayi wanda din yake kokarin tabbatar da aqidar salaf da kuma yin raddi akan asha'ira rafida sufiya da ahlul bid'i a wannan lokaci da haka mun fahimci cewa ubangiji ta'ala yayi istiwa'i a al'arshi kuma istiwa'i irin wanda ya dace da Allah subhanahu wata'ala wanda rashin gane wannan ka'ida ya jefa da dama daga cikin wa'ancan cikin yin ta'wilus sifat ganin cewa an aka ce yayi istiwa'i kamar suna kwatanta daidaituwa kuma da istiwa'i mutum akan kujera ko kan karangan mulkin sa sai suke kamanta irin wannan ga Allah madaukakin sarki wannan ya ja su zuwa ga kore ainihin wato wannan sifa ta al-istiwa shi yasa farko sun kore ta shedan yace to ai sai shedan ya raya musu to korewar ai ba zai fa'ida ba zai zama mai wani amfani ba sai kuma ku samu wata ma'ana da za ku fada in kun kore to sai kuma ku fadi istiwa din in an zo istawa ko istiwa in ya za a fassara to shine sai suka ce istaula istawa bi ma'ana istaula kamar yanda dukkan bayani da ya gabata akan wannan sannan mun karanta babi ko babi na audan alal badi fi taqrir أن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق والرد على المخالفين في ذلك أكرتشو أن الشيوى منكرا تبيتنا أربعين دبقوي وكلامه القرآن أنزل آية وحيا على المبعوث من عدنان وأن مقبع إتما من سيكفوما كم مغانا رشوى القرآن إذن كان الله نمت وكتنسل كيوان بياني أقبات أكان هكا sannankuma mun amala ya kawo mana ayar wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka hazuwa karshe wal maqsuudu bi kalamillahi huna yace alqur'anul karim da haka magana abinda ake nufi da zancan Allah ana nufin alqur'ani kuma dalilai masu tarin yawa sun gabata wajen bayanin cewa alqur'ani zancan Allah ne kuma ya saukar da ayoyin sa haythu talaqahu jibril mubasharatan anillah inda malaika jibril ya karbo wannan ayoyin Allah kai tsaye daga wurin Allah wanda ya ji su ne kai tsaye daga gurin Allah sannan shi Jibrilu da gaskiya da amana da ikhlasi ya dauko su har ya isar da su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah bisa gaskiya da amana da ikhlasi ya isar da waɗannan ayoyi zuwa ga sahabbai su ma bisa gaskiya da amana da ikhlasi suka isarwa waɗanda suka biyo bayan su haka dai har zuwa kuma gashi ila an yarisallahu al-ardu wa man alaiha ta haqiqan li qawlihi ta'ala dan tabbatar da fadin Allah ta'ala inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun sannan sai bala yake cewa wahyan alal mab'uthi min adnani wahyan ay alqur'ani yana nuna wahayi ne kamar yanda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi ce Allah ya ce wa ma yadiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu da aka al-mab'uth min adnan kuma shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda aka aiko shi dan kabilar adnan daga kabilar adnan wanda shi adnan din shine kakan al-adananiyin wanda suna daga cikin zurriyar annabi isma'il ibn ibrahim alaihi wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam nasaba sa tana cikewa zuwa ga adnan daga nan kuma ka dauke ta zuwa ga isma'il ibn ibrahim al-khalil alaihi wassalam to shi yasa aka ce al-mab'uthu ay alladhi ikhtarahu Allah wa ba'athahu wa arsala ilayhi wa mayyazahu bi risalati min bani adnan to wannan kusan din mun karanta wannan da haka zamu shiga baiti na 48 qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala salla alayhi Allah khayra salatihi ma laha fi falakayhi al-qamarani ما لها في فلكيهما القمران ما لها في فلكيهما القمران ما لها في فلكيهما القمران صلى عليه الله خير صلاته ما لها في فلكيهما القمران yake cewa salla alaihi Allah tunda ya ce a baitin da ya gabata wahayan alal mab'uth min adnani alqur'ani wahayi ne wanda aka aiko annabi wanda ya fito daga kabilar adnan annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya ce salla alaihi Allah Allah ya kara salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam khayra salatihi mafi alherin salatinsa ma la hafi falakaihim alqamarani matikar rana da wata suna haske a cikin falakansu alqamarani huna ash-shamsu walqamar kamar yanda ake cewa az-zuhurani ana nufin az-zuhur wal isha'a az-zuhur wal asr kamar yanda ake cewa al-isha'ani ana nufin al-maghrib wal isha to ana cewa al-qamarani ana nufin rana da wata as-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam min a'zamil qurabi na daga cikin ibadu mafiya girma wajen kusanta bawa zuwa ga Allah ba karamar ibada bace yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam salati min a'zami na daga cikin mafi girman alqurabi Allah ce to qarribu ila Allah ibadu da suke kusanta mutun kai tsaye zuwa ga Allah azza wajal kenan duk me sanya samu kusanci zuwa ga Allah to ya muhimmantar da yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walidhalika kana lirukunan fi salati saboda muhimmancin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama rukuni a sallah a wajen wasu malaman in ka kuskura kai sallah baka yi wa annabi salati ba baka da sallah rashin kirkin ka ya kai mutuka a ce kai sallah kai ka gama wai baka yi wa annabi salati ba suka ce kai baka san yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam rukuni ne a cikin rukunan sallah ba shi ko rukuni in aka dauke shi to abinda ke kansa ya fadi da aka salatin annabi sallallahu alaihi wasallam rukuni ne a sallah wanda in ka zare shi sallah ta fadi babu sallah la tasihhu salatu babu ta inda sallar mai sallah za ta inganta biduni ha ba tare da salati ba a ce kafara tun daga kabbara harama har zuwa sallama wai ba kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba a cikin sallaka ai sallaka bace ba algafata ma ai sallah babu yanda za ta inganta biduni ha ba tare da an karanta salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ta ba falau anna musalliyan kenan da mai sallah waqafa ala shahadataini wa lam yadhkuri salatal ibrahimiyya fa innahu la tasihhu salatuhu kenan da mai sallah zai zo tahiyya yace attahiyatu lillah as-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله متين يسأل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فإنه لا تصح صلاته صلى سبتي با كأي صلى يا كور كني دقي يا كراتو يا ركوع يا سجدة أما يزو زمن تهيا يجمع تهيا ويبيو أنه صلاتي با walam yadhkuri salatal ibrahimiyya kuma bai ambaci salati ba kuma salatin ma ibrahimi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da bakinsa mai daraja mai tsarki kai sallah shi yasa kaf a wannan babu wani cikin malamai da suka rubuce rubucen salatin da ake yi a cikin sallah sai ibrahimi ko fikihu maliki an ka karanta za ka ga duk shi suke kawo mai ishmawi shi ya kawo mai iziya shi ya kawo mai risala shi ya kawo in dai a cikin sallah ne salatul ibrahimiyya zaka yi fa innahu la tasihhu salatu to ai sallar sabata inganta a yayin da ya gama ta yayi tahiyyar karshe bai yi wa annabi salati ba li'anna alladhi alayhi at-tahqiqu min aqwali ahli al-ilmi domin haqiqanin abin gaskiyar abinda zantuttukan malamai suka tafi akai anna salatal ibrahimiyyata salatul ibrahimiyya rukunun min arkanis sala wannan shine bayan malamai sun tattauna to zancen da aka yi ta haqiqi akan sa shine salatin ibrahimiyya rukunun rukuni ne min arkanin salati daga rukunan sallah la tasihhu salatu illa biha malan sallaka ba za ta inganta ba sai kai salatul ibrahimiyya a cikin ta na fata an gane wa qad umirna nahnu almuslimin kuma hakika an umarce mu mu muslimi an nukthira min as-salati was-salamu alayhi sallallahu alayhi wa sallam an yi mana umarni da mu yawaita salati da taslimi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na daga cikin ibadar da ba ta yawa in zaka tafiyar da rayuwarka wajen yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wasallama kai riba bai yawa mun karanta hadisi mun sha karanta shi ma kam aj'alu wato sahabin da yace kamar nawa zan in na kasa awoyina nayi ne kamar nawa zan sa cikin yi maka salati ragowar kuma yi wasu ibadun daban haka suka yi ta har daga karshe yace to idan na sanya gaba ɗaya yini na ya zama salati gare ka ya makin Allah yace idan tukufa hammuk yace da ku duk wata damuwa da take damunka an gama ma da ita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana son a yawaita shi kamar yanda ake so a yawaita istighfari kamar yanda ake so a yawaita zikiri to haka ake so a yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam an umarci musulmi da haka qala Allahu azza wa jalla Allah mai girma da buwaya yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah madaukakin sarki da mala'ikunsa yusalluna 'alan nabi wai suna yin salati ga annabi dan ka yin salati ga annabi wa kai ka cuci kanka dan ka ki yawaitawa annabi salati kai kai hasara annabi sallallahu alaihi wasallam bai ragu ba daidai da misqala zarra dan kai ruwa ka ki masa salati Allah madaukakin sarki yana mai salati mala'ikun Allah suna yi masa salati inda kana da wayo da hikima sai ka shiga cikin wannan tawaga ga Allah ga mala'iku ya zaka yadda ai ba kai shiga ciki kai ma ai salati da kai shi yasa sai Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu ya ku masu imani wanda in an ba su umarni suna bi in an kira su suna amsawa in an ce su yi suna yi ya ku waɗanda suka yi imani sallu alaihi ku yi salati ga manzon Allah wa sallimu taslima ku yi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam suratul ahzab aya ta 56 wa yaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alayhi biha ashara ashe kai ne da riba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a gaya maka duk wanda yayi masa salati kwaya ɗaya tak Allah zai masa goma kai wa annabi salati kai kuma Allah yayi maka kai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya Allah yayi ma goma baka taba yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba sai Allah ya ma goma in kai guda ɗaya Allah goma zai ma to ko guda ɗaya Allah ya ma aka hai kai wa annabi ɗaya Allah ya kai kuma Allah da kansa ya maka goma wannan hadithin Imam Muslim ya fitar da shi hadithi na 384 hadithin Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma da aka kai yawaita yi wa annabi salati to in kai guda ɗaya ma goma in kai goma fa in kai ɗari fa in kai dubu fa lallai kana da dabara da wayo in kai yawaita wa annabi salati musamman akwai wasu lokuta na musamman da ake so a yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam na daga ciki daren juma'a ka zazzaga wa annabi salati daren juma'a yinin juma'an an wayi gari ranar juma'a ya zama zikirinka na ranar juma'a ya zama salati ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu fa'ida mai tarin yawa tattare da haka wa fil hadith ya zo cikin tabbataccen hadisi hadisin da Imam Ahmad ya fitar da shi hadisi na 7451 Imam Tirmidhi ma ya fitar da wannan hadisi na 3546 Ibn Khuzaima shima ya fitar da wannan hadisi na 1888 Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi shima a hadisi na 7256 hadisin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda kuma hadithin Imam Tirmidhi yace hasanun sahihun Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi shima yace hadithun ne sahihul isnadi wa lam yukhrijahu Imam Az-Zahabi ya wafaka ya dafa ya mara wa Imam al-Hakim baya akan haka wa sahawul albani babban shehun hadithi Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan hadithi fi sahihil jami'i a cikin littafin nan sahihul jami' hadithi mai lamba ta 3510 annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadithin yace ragima amfu mri'in zukirtu indahu falam yusalli ko kuma rugim aw ragima amfu mri'in zukirta indahu falam yusalli alayka faqul amin malaika jibrilu yace wa annabi sallallahu alaihi wasallama ragima amfu mri'in an tirmuza hancin mutumin da zukirta indahu aka ambace ka a gaban sa falam yusalli alayka ya kasa maka salati Allah ya tirmuza hancin sa a kasa faqul amin kace amin ace annabi muhammad alal aqalli ka kasa cewa sallallahu alaihi wasallam malaika jibril yace Allah ya tirmuza hancin ka a kasa annabi ce ne amin annabi sallallahu alaihi wasallam yace amin ko kana bacci kaji wannan sunan kace sallallahu alaihi wasallam na bata an gani malaika jibril yace ragima amfu mri'in ya tabe yayi hasara ya kife ya fasa hanci wane ne wanda zukirta indahu aka ambaci sunanka yaji kuma yana da ikon da zai yi responding falam yusalli alayka amma ya kasa responding ya kasa yi maka salati aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru sallallahu alaihi wasallam saboda bukulu da bakin wato bakin hali da rowa ya kasa cewa sallallahu alaihi wasallam faqul amin annabi ka ce amin faqultu amin to ai kaji inda ka gama yawo ko inda ya gama yawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amin da aka ko kai wa annabi salati an ambace shi ko addu'an malaika jibril kuma annabi ya ce amin ta kama mutum na ba ta gane yanzu wannan addu'a ta malaika jibril kuma wanda yake cewa amin din manzon Allah ne yanzu Allah ta kama mutum zai kai labari fa salatu ala nabi kenan salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wajibatun wajiba ce ba ganin dama bane ba sai ka bushi iska ba wajiba ce la siyama musamman inda ma yuzkaru a daidai sanda aka ambace shi aw yusma'u dhikruhu ko aka ji ambatansa alaihi salatu wassalam wa yata'akkadu al-iktharu min as-salati alayhi yana karfafuwa yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kara karfi fi lailatul juma'a a daren juma'a daren juma'a da an ce magariba tayi ko bayan sallar isha tayi to lalle ya zamanto zikirin ka na wannan har zuwa kwanciya bacci yawaice wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam in kai ka gaji ka huta in ka huta ci gaba har bacci ya zo maka zaka ga haske a cikin rayuwarka zaka samu albarka a cikin rayuwarka wa yaumi hada yinin juma'a aka ce yau juma'a to zikirin ka na yau tun da safe har zuwa lokacin masallaci har a idan da sallar juma'a a dawo a ci gaba da yi har la'asar kai har bayan sallar la'asar wannan sa'a din mai albarka mai tsada ta riske ka kana yau annabi salati sallallahu alaihi wasallam wa fi awailil khutabi da farkon hudubobi ana san dukkan dibi mai huduba ta juma'a ko ta idi ya tsar masalati ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hudubarsa wal mawa'izi da mai wa'azi duk wanda zai yi wa'azi kada yayi tuya ya mance da albasa lallai ilalla ya ambaci su yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati a cikin wa'azinsa wa durusi wai hadda mai darasi mai koyarwa duk sanda zaka shiga ka koyar a aji zaka koyar a masallaci zaka koyar to lalle kada ka manta da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati a introduction dinka gabatarwarka bayan kai godiya da yabo ga Allah madaukakin sarki hada da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ka ci gaba da bayani za a dace insha Allah wa nahu zalika da makamancin haka kad du'a'i kamar addu'a yanzu dan uwa ka roki Allah bukata kamanta da yau annabin sa salati ka dauka addu'a ka ta wuce in kana so da kai addu'a ta wuce to hada ta da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu ahara li qabuli wa ya fi dacewa da karbuwar addu'a taka kana so Allah madaukakin sarki ya maka kyauta ya maka baiwa ya biya ma bukata amma kana yi wa annabin sa bakin cikin yi masa salati ai ka kuskure wa hanya amsa maka addu'a kai kuskure da haka yake cewa ka du'a'i kamar addu'a in za ka yi addu'a bayan ka yabi Allah ka yi wa Allah kirari ka ambaci Allah da sunayensa da sufofinsa ka yi tawassuli da ismullahi al-azam sai kuma ka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka yi wannan roki Allah bukatarka izinin Allah Allah zai karba wa kullu majlisin kai da dukkan wani wurin zama muhtaramin wanda yake mai alfarma duk gurin da ka zauna inda guri ne mai alfarma kada ka tashi daga gurin ba kai wa annabi salati ba an zauna a masallaci ne an zauna a wurin karatu ne an zauna a wajen wani aikin alkhairi ne an zaura an zo taron daurin aure ne lalle kada ka manta dukkan wani majalisi wani gurin zama muhtaramin mai alfarma to in ka zo kar ka manta da yi wa annabi salati li hadithin saboda hadisin man qa'ada maq'adan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin da Imam Ahmad ya fitar da shi hadisi na 9,584 Imam Abu Dawud hadisi na 4,858 Imam Tirmidhi hadisi na 3,380 hadisin sahabi Abi Huraira Allah ya kara masa yadda Imam Tirmidhi kuma yace wannan hadisi hasanun sahihun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qa'ada maq'adan duk wanda ya zauna a wurin zama a makaranta ne a kasuwa ne a masallaci ne a wajen taro ne a kofar gidansa ne maq'ada maq'adan man qa'ada maq'adan zalla ce duk wanda ya zauna a wurin zama lam yadhkurillaha fihi wai ya zauna har ya gama zaman bai ambaci Allah ba a cikin gurin zama kanat alaihi minallahi tiratu hasara ce gagaru ma ya samu daga gurin Allah wa man yattaja'a madja'an wai duk wanda ya dan kishin gida a wani makishin gidi ya kwanta a wurin kwanciya la yadhkurullaha fihi wai bai ambaci Allah ba har ya gama kwanciyar ya mike ya tashi abinsa bai ambaci Allah ba a cikin wannan gurin kwanciyar kanat alaihi minallahi tira ya tafka mummuna hasara ya zama wato ya samu hasara daga gurin Allah madaukakin sarki na daga cikin kuma zikirin shine salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wattiratu abinda ake nufi da attira bi kasrita almusannati min fawq da yi wa ta'un din nan kasra kuma mai ya'ya guda biyu a sama attira wa hiya naqsu shine mutun ya samu hasara ya samu tasgaro ya samu gazawa wa qila attabi'atu wato kila kuma aka ce idan mutun ya zauna a wurin zama ko ya kwanta gurin kwanciya ya kasa yi wa annabi salati ko ya kasa yin addu'a zikiri kai a gurin har ya tashi to ya saurari mummunar aqibar da za ta biyo bayan sa shine ma'ana attabi'a ai ma ya tarattabu alal fi'li min awaqiba wa khima wato idan mutun ya aikata wani aiki da akwai wata mummunar aqiba da take biyo bayan wannan aikin to duk wanda yayin irin wannan aikin na ya zauna a gurin zama minti 5 minti 20 30 awa sa daya a gurin ya kwanta a gurin kwanciyar yayi awa daya awa biyu na kwance ko yana bacci ko wani abu amma ya tashi bai ambaci Allah ba cikin ambatan Allah har da salati daga annabi bai ba to lalle ya saurari mummunar aqibar abin da zai biyo bayan wannan aika da yawa kansa wa qawluhu khayra salatihi ay afdalu salati fadin sa da yake cewa salla alaihi Allahu khaira salatihi, ya Allah kai masa salati mafi alherin salati cikin salatan, ya Allah wanda zaka yi wa manzo Allah wanda yafi kowanne alheri, ai afdalu salati mafi fici wanda yafi kowanne falala, salla alaihi Allahu ay rahimahu wa baraka fihi wa athna alaihi fil malail a'la. In aka ce mutun ya Allah yayi wa mutun salati, ana nufin Allah yayi masa rahama, Allah yayi masa albarka, Allah ya yabe shi cikin mala'iku na sama. Shine in ka ce an kaji an ce salla alaihi Allah, yanzu in ka ce sallallahu alaihi wa sallam, ya Allah rahaman nan da albarkan nan da ka kwarara ta ga wannan bawa naka, da yabansa da kake ƙara yi cikin mala'iku, ya Allah ina roƙonka ka ƙara. Shine addu'ar da kai, shine salati din, domin ka ce Allahumma salli, ai ba kai kai bace kai ya Allah yi, to kai ba kai za kai ba ma ka roƙi Allah yayi din, shine ba za ka iya faɗa, ba za ka iya yi ba. Wa qawluhu ma laha fi falakaihim al-qamarani, Imam al-Qahtani da yace ma laha ai bi adadi dulu'i shamsi wal qamari, ya Allah kayi wa annabi Muhammad salati, kuma salatin mafi alkhairin salati, gwargwadon hudowar rana da wata, dilatal hayatid duniya tsawon rayuwar duniya, salatan da'imatan ala marril usuri wal azman, salati wanda babu tsayawa, diman wa da'iman shudewar lokuta da zamaninnika. Wato adadin salatin da Imam al-Qahtani yake roƙon Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato adadin hudowar rana. Kai ka san saunawar rana ta hudo? Ka san saunawar rana ta hudo? To ya roƙa Allah ya yi wa annabi salati adadin hudowar rana. Ka san saunawar wata ya bayyana? To Imam al-Qahtani ya roƙa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi masa salati adadin hudowar wata. Daga nan kuma tun daga farkon rayuwar har zuwa ƙarshe. Wal maqsud bil qamarani, ka san abin da yake nufi da al qamarani, ash-shams wal qamar, ash-shamsi wal qamari, rana da wata. Wa hadha sa'igun fil lugha, wannan abu ne da ya halatta a larabci, al qamarani al ash-shams wal qamar, a ce al qamarani lit taghlibi, dan rinjayar da daya akan daya. Yanzu kaga da aka ce qamarani, an rinjayar da wata akan rana, su dan haka ya kunshi rana da wata. Kamata qulu, kamar dai yanda zaka ce az-zuhuraini wal isha'aini wal umaraini, ya halatta a larabci kace az-zuhuraini, kana nufin azhar da al-asr, wal isha'aini kace magriba da isha, wal umaraini kace abubakar da umar, zaka iya cewa umaraini, kana cewa umaraini an san kana nufin li abi bakrin wa umara radiyallahu anhuma wa akhadha Allahu man abghadahuma wa qalahuma, Allah ya kunyatar da wanda ke kin Abubakar da Umar, Allah ya tsani mai kin Abubakar da Umar. Shine addu'ar da malaye. Wa afdalu sigatin lis-salati, a cikin sigogin salati da aka taba yi wa manzon Allah a duniya sallallahu alaihi wasallam, kala kala sigogi na salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, mu dauka kowane irin salati mai kyau, mu dauka kowane salati babu guluwi a ciki, mu dauka kowane salati babu rashin ladabi a cikin wannan salatin, ko daga bakin waye kullo, komai girman wannan wanda ya salatin, komai matsayinsa, komai nagartarsa, to salatinsa bai kai salatin da ya fito daga bakin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Da fata an gane. Dan haka shi yasa da ya tashi roƙon sai ya ce afud khaira salati, afdalu sigati, siga mafi falala, lis salati was salam alai, tayin salati da taslimi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hiya sigatul ibrahimiyya, ita ce sigar salatul ibrahimiyya din nan. Amma kai abun kunya ka haddace kowane irin salati, amma ka kasa kawo salatin ibrahimiyya, ka haddace salatin da malaminka ya yi, da wanda shehinka ya yi, duk ka haddace salatin da wani nagartaccen bawa ya kirkiro amma wanda ya fito daga bakin da layan diku anil hawa shi kadai ne baka haddace ba amma kaji kunya kuma baka kyauta ba ko ya kyauta in har ka haddace wasu salatai kamata yi farkon wanda ka fara haddacewa wanda ya fito daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin babu wata sigar salati da aka taba yi a duniya a aqidar musulmi na kware da takai salatin ibrahimiya allati shuri'at lana domin shine salatin da aka shar'anta mana fis salati wajen yin salati domin hadisin Ka'ab ibn Ujra yace mun tambaye manzo Allah muka ce ya ma'aikin Allah Allah ya umarce mu mu yi maka salati mu yi maka taslimi ka karantar da mu yanda zamu maka sallama fa kayfa nusalli alayka larabawa ne sahabbai ne zasu iya zama su kirkiro nasu salati amma so suke su ji salatin da ya fito daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abubakar zai iya salati za a iya cewa salatin Abubakar ko kana nufin Sayyidina Umar ba balarabe bane ba zai iya yin salati ba shi zai iya yin salati Sayyidina Uthman kana nufin ba zai iya salati ba ballantana Sayyidina Ali Ahlul Baiti dukkanin su za su iya yin salati amma duk da girman su duk da matsayin su a wurin Allah a wajen mu bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama babu wani makaluki mai matsayi da girma a wajen mu sama da Abubakar da Umar da Usman da Ali amma ko salatin da suka kirkiro ko suka yi bai kai daraja da falala da daukaka da ladan da ya fito daga bakin Annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam don haka ne duk in hakura da salatin kowa ya rike na manzon Allah mana ina ganin kamar tunda in akuma akwai wani wanda yake da falala to nayi wanda yafi falala in ma akwai wani salati wanda yake da dimbin lada ni na yadda wanda ya fito daga bakin manzon Allah ya fi shi dimbin lada in akwai wani salati da aka girmama annabi aka kamba mashi a ciki ni na yadda wanda ya fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وانا حديث إمام البخاري يا رويت وانا صلاة حديث ندبو أكد تري أكد سبعين دا Imam Muslim ya ruwaito wannan hadisin a wannan salatin a hadisi na 406 hadisin Ka'ab ibn Ujra radiyallahu anhu wa taktasiru fi jumlatin wahida za kuma ka iya takaita salatin annabi a cikin jumla guda kila wata rana a ce duk sanda aka ambaci annabi sai ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama kila kan ka gama an kuma ambatan sunan annabi ko sallallahu alaihi wasallam to kila yawan yin salatin ibrahimiya indai dama ba zaka zauna kai shi bane a matsayin ibada ko kuma na cikin sallah to kila zai zaman to yana da tsawon da ba zaka iya gama shi ka dinga yawan yi akai akai ba to sai malam yace wa taktasiru fi jumlatin wahida wannan salatin za a iya zaka iya takaita shi cikin jumla guda wa hiya jumlatun sallallahu alaihi wasallam ita ce jumlar annabi muhammad kace sallallahu alaihi wasallam Naji manzon Allah kace sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza haka ka dinga cewa sallallahu alaihi wasallam wannan jumlar a takaice ke duk sanda ka ji an ambaci sunan annabi kace sallallahu alaihi wasallam kaga jumla ce guda daya duk lokacin da ka ji an ambaci sunan annabi to kace sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-lafdhu alladhi istaqdamahu as-sahaba shine lafazin da sahabbai radiyallahu anhum ajma'in suke yawan amfani da shi inda ma yarauna ahadith al-mustafa sallallahu alaihi wasallam hina inda ma yarwuna a daidai lokacin da suke ruwaito ahadith al-mustafa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaquluna fi bidayatiha suna fada a farkon hadisin sai suce qala rasulullah sai suce sallallahu alaihi wasallam kaga ba cewa suke qala rasulullah allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid ba haka suke saboda wannan ya danyi tsawo yanda in suna karantar da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi musu tsawo da mushakka ce duk sanda suka ambaci sunan annabi sai sun yi wannan mai tsayi to shi yasa a jumulce kawai suka ce qala rasulullah sai su ce sallallahu alaihi wasallam wa sami'tu rasulullah sai su ce sallallahu alaihi wasallam wa haddathana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amarana rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw nahana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahwi dhalik an gane ko yanzu kaga an baka shi a takeice baqiya yanzu abin da yayi saura anan an unabbiha doctor as-suhaimi yace abin da ya rage kuma in ja hankalin kaina da ƴan uwa ko in fadakar ala akhta'in akan wasu kusakurai wa tanbihatin in kuma yi wasu tanbihohi tanbihi tata'allaqu bis-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama tambihin da yake da alaka da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam min tilkal akhta na daga irin wayancan kusakuran al khata'ul awwal kuskuran farko mabtuliya bihi sahafiyuna abinda aka jarrabi yan jarida da shi sahafiyuna journalists kenan sune yan jarida ko ko ba su bane to wayannan su ake kira as-sahafiyuna yace kuskuren farko abinda aka jarrabi yan jarida da shi ba su kadai ba wal kuttabul mu'asiruna da marubuta irin na zamani inda ma yaktubuna maqalatin duk sanda za su rubuta wani article da Hausa mai article to wani dan rubutu
akan wata mas'ala akan wata mas'ala
to articles da shi ake kira maqala ina gane ko an fahimta lokacin da za su rubuta wani dan batu haka an gane ko tashtamilu kuma wannan batun wannan yan maqala da za su yi tashtamilu ahad ala ahadithin ta kunshi wasu hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahum to zaka samu wayannan marubuta irin na wannan zamanin da yan jaridu yabkhaluna suna yin rawa hatta bil hibr wai hadda inkin biran su sai sun yi rawa wa bil waraqi wai har a takadda sai sun nuna su marwata ne rubutu mutun zai yi amma ya rubuta cikakken sallallahu alaihi wasallam ba zai iya rubutawa fa yaktubuna harfa sad ana yi gowai in mutun zai rubuta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasa qala rasulullahi sai yasa sad wai wannan sad din wai inki wato wannan kaman abbreviation ne sallallahu alaihi wasallam wa hadha bukhul cika wannan ruwaj wal iyazu billah a rubutan tawada alqalam inkin ka duka yi rubuce rubutan article duka rubuta zantutukan da kake so ka rubuta na ra'ayinka ko na wata magana amma kai cotton din hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ita kadai za ta gagare ka rubutawa kayfa tabkhalu bi jumlatin malaici ya za kai rowar rubuta wata jumla sentence din da la ta tajawazo nisfa sadarin ba za ta wuce rabin sadara ba sallallahu alaihi wasallam ba za ta wuce rabin sadara ka rubuta littafi mai shafuka da yawa amma idan sanda ka zo ka ambaci wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka kasa rubuta ta in full wa qad yaktubu ba'dhum wasun su kuma za ka ga suna rubuta sad lam ain mim sad kaga salla Allahu alaihi wasallam shine sai su ce sad lam ain mim aw sad sin kowa da irin abbreviation din da yake idan ya nuna kamar radiyallahu anhu sai sa ar wai radiyallahu anhu kenan yawa an kuma da abin nan da Hausa da Boko ne mutum sallallahu alaihi wasallam sai sa saw to kace peace be upon him mana duk ba ka huta ba in ka faɗa haka shikenan to peace be upon him din sai mutun yake kamar zai danci masa rubutu kuma gashi yana Saudi kawai sai ya sa SAW S sallallahu A alaihi sai me W wa sallam ke akwai PBUH yawa peace be upon him shi ma akwai shi duk kuma za ga hadda rubutu irin na littafai haka na musulunci irin na turanci duk za ga suna wani abbreviation din to shine mallai yake jan hankali cewa wannan yana daga cikin bakin hali da ruwa wajen yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati wa kullu zalika la yajuzu ce duk irin wannan abbreviation din baya kamata wa lam yu'rab zalika an salaf kuma ba a san irin wannan dabi'ar ba daga magabata wa inna ma taktubu sigata kamilatan algafatu mala in zaka rubuta sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ka rubuta sigar cikakkiya kaka rage ka rubuta cikakkiya sallallahu alaihi wasallam an ji wannan alqadawu thani yace kuskure na biyu da ake samu annahu qad kasura bainal kuttabi almu'asirina ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مجردا عن وصف النبوة أو الرسالة ga wannan rashin ladabi da rashin da'a da akan wato annahu qad kasurat bainal kuttab wannan ya yawaita tsakanin marubuta almu'asirin irin na zamani zikirun nabi sallallahu alaihi wasallam ya yawaita daga irin littafan su da rubuce-rubucen su ambatan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mujarradan gayan sa an wasfin nubuwati ba tare da an sufanta shi da annabta ba awin risalati ko manzanci fa yaquluna masalan misali zai ga sun ce fa ala muhammadun ko sai mutun ya shiru wa qala muhammadun ko kuma muhammad ya ce ko sai mutun ya tsaya yana wa abqariyatu muhammadin ko kuma misali sai mutun ya ce wato abqariya shine da irin wato baiwar annabi muhammad ko sai mutun ya ce baiwar muhammad shine abqariya wa hayatu muhammadin ba zai iya cewa hayatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba sai dai ya ce hayatu muhammadin wa hadha sha'nu muhammadin ba zai iya ƙara sai ya ce sallallahu alaihi wasallam ba wa fadlu muhammadin wa ma ila zalika da makamantan irin wannan su kuma ga wayannan gara kaga wayancan za su yi sallallahu alaihi wasallam amma da abbreviation to akwai kuma wanda su kuma rashin ladabin su ya kai inda kawai za su tsiraita sunan kawai sunan annabi sallallahu alaihi wasallam sunan sa na yanka za su kira ba tare da sun ce manzon Allah ba ba tare da sun ce annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sai su faɗi sunan kadai wala yadhkuruna salata wassalamu alaihi ballantana ma har su ambaci salati da taslimi a gare shi wala wasfuhu bin nubuwati war risalati ballantana su sufanta shi da annabta ko manzanci wa hadha aidan wannan shi ma har wa yau min al bukhli yana daga cikin ruwa wal jafa'i kai hadda rashin ladabi ana ba iya ruwa bace wannan ina fata an gane fala budda an yuzkara babu makawa in za a ambace shi a ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam maqarunan a hada bi wasfin risala wato wannan daban kuma yin salatin daban misali kace manzon Allah sai kace sallallahu alaihi wasallam ba sai ka faɗi sunan sa na yanka ba an fahimta in ba wata bukata bace ba ma a san ka ambaci sunan sa na yanka kawai sai ka siffanta shi da siffar nubuwa ko risala shi sai zaka ji an ce ko sahabbai zaka ji qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sami'tu an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zaka ji suma saboda ladabin da suka samu kenan na saka ya sunan annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sai dai in ya zamanto a babun bada labari ko wani abu kama da haka amma in dai sunan za su ambata to sukan ambaci risala ko nubuwa thumma yusalla wa yusallama alai sannan bayan an ambaci sunan wato an ambaci sifarsa ta manzanci ko annabta sannan sai kuma ayi masa salati da taslimi abu biyu ne ambatan sunan sa in babu wani dalilin ambatan sunan ba a bukata in ko zaka ambaci sunan hada da siffar risala ko nubuwa in so samu ne cire sunan yankan siffanta shi da siffarsa ta nubuwa ko ta risala ko makamantan irin waɗannan sannan abu na biyu kuma ka hada da yi masa salati sallallahu alaihi wasallam ولم يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا في القران الله مدوكين سركي da kansa bai tsiraita ambaton sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a alqur'ani wa qad zukira bismihi arba'a marratin lalle kam an ambaci sunansa da sunansa na yanka arba'a marratin sau hudu kulliha amma dukka je ka duba dukkanin su maqarunatin bi wasfir risala dukkanin su an gwama su da suffar risala manzanci qala Allah ta'ala وما محمد سيتمي الا رسول قد خل من قبله الرسل كاغان ان امبace shi da sunan sa yanka amma an gwama sunan da me sifar risala aka ce wa ma muhammadun muhammad bai zama ba illa rasulun face manzo ne khalal min qablihi ar-rasul wanda wasu manzanni sun shude gabanin sa suratu ali imran aya ta 144 wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum sai ce me walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin suratul ahzab ayata 40 yace muhammad bai zama baban daya ba daga mazajanku sai dai shi manzon Allah ne cikamakin annabawa kaga walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa qala ta'ala Allah ta'ala ya kuma ce muhammadur rasulullah والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم يتي محمد دي منزل الله ني كاغا شيما انا تشا محمد ساكا تشي رسول الله والذين معه ودان كي تاره دشي صحابان نان اشداء على الكفار ما سو تسناني ني غا كافري رحماء بينهم اما ما سو توسيي ني دجين كاي ا زكانن سو سوره الفاتحه ايه 29 والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد wa huwa al-haqqu min rabbihim shine al-ramomi suke cewa ma wa ma muhammadun ma kana muhammadun ala muhammadin muhammadur rasulullah an gane ko sai su ce wa ma muhammadun ma kana muhammadun ala muhammadin muhammadur rasulullah suka ce sune wurare guda hudu da aka ambace shi da sunan sa na yanka kuma kowanne an jingina da suffar risala yace walladhina amanu wadanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi ayyuka nagari wa amanu suka yi imani bima nuzila ala muhammadin da abinda aka saukar wa muhammadu wa huwa alhaqqu min rabbihim gaskiya ce daga ubangijin su kaffara anhum sayyi'atihim ubangiji zai kankare musu zanuban su wa aslaha balahum kuma ya gyara zukatan su suratu muhammad aya ta 2 fa hadhihi hiya alayatul wahida wannan ta karshen ita ce kadai aya tilo kwaya daya allati lam yuzkar fiha wasfur risala wadda ba ambaci suffar risala ba a cikin ta iktifa'an bidilalati siyaqi ala zalika sai aka wadatu da abinda jerin zancen ke nunawa walladhina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila kaga amanu bima nuzila kaga manzancin ya tabbata kenan an gane ko amma baqiyatul ayat amma ragowar ayoyin fahiyatu khatibuhu bi wasfir risala in kana bibiye sauran ayoyi za ka suna magana da shi da suffar manzanci wa fi hadha ta'zimul lahu a cikin yin hakan akwai girmamawa gare shi wa tawqirun da mutuntawa gare shi sai dai ka ji Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasulu ila akhiril ayatil kathirati zuwa karshen irin waɗannan ayoyi masu yawa allati da'iman tadhkuruhu wanda kode yaushe ayoyin suna ambatan sa bi wasfin nubuwa da suffar annabta aw irrisalati ko manzanci aw bihima ma'an ko kuma da sufofin guda biyu gaba daya abinda muka karanta ya zama dai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullah amin